إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 24 ga watan Sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1447 wanda yayi daidai da 12 ga watan February shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin Sahihul Bukhari wanda shine mafi ingancin littattafai bayan Al-Qur'ani mai girma a wajen ahlus sunna wal jama'a satin da yauce muna cikin karanta hadisin nan na mun karanta hadisin nan na ainihin hadisana Sulaiman bin Harith nan wanda can mun tsaya inda yake cewa na zo muku wallahi na zo muku daga wajen annabi tabbas sai annabi ya ce salli salata kaza fi hina kaza ko ku sallaci sallah kaza lokaci kaza wa sallu salata kaza fi hina kaza ku sallaci sallah kaza lokaci kaza fa idza hadarat as-salah falyu'adhdhin ahadukum idan sallah ya halatto to ɗayan ku ya kira muku sallah وليؤمكم أكثركم قرآنا وليبقوا حدث قرآني جسد فيهم قرآني يبقوا ليمنش فنزلوا سيسك دوبا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني سيسك دوبا وندايا وليبقوا نسان قرآني لما كنت أتلقى من الركبان سبو دا أبندا نكسا شيئنا كربوا daga ainihin fatake matafiya dangane da surori ko ayoyin da ake saukarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa faɗar da muni sai suka gabatar da ni baina aidihim gaba gare su wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin ni ina dan shekara 6 ko dan shekara 7 to wannan magana da aka faɗa an gabatar da ni limanci ina dan shekara 6 ko ina dan shekara 7 wane ne aka gabatar limanci wane ne aka gabatar limanci yana dan
salam
Amr bin Salama an gabatar da Amr bin Salama limanci yana dan shekara 6 ko dan shekara 7 an gane wannan ko to anan wajen an samu tattaunawa tsakanin mazahib akwai mazhaba na jumhur wanda daga ciki akwai imamu na Malik bin Anas rahimahullah su suna ganin cewa wato baya halatta limancin karamin yaro dan shekara 6 ko dan shekara 7 baya halatta yayi limanci ga mutane an gane saboda bai riga ya zama to mukallaf ba kuma manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati idza balagu 7 sinin wadribuhum alaiha idza balagu 10 sinin ku umurci yaranku da yin sallah in sun kai shekara 10 sannan ku bige su akan rashin yin sallah ku umurci yaranku da yin sallah in sun kai shekara 7 sannan ku buge su akan rashin yin sallah in sun kai shekara 10 to wannan yaro yana tsakanin shekara 6 Amr bin Salama Abu
Kilaba
Abu Kilaba ne kusan ciko
na'am
Abu Kilaba wato yana tsakanin shekara 6 zuwa an abi kilaba an aburki salama kala kala li abu kilaba an gani wannan shi abu kilaba yana nan tsakanin shekara 6 zuwa 7 to yaya za a yi wanda yake tsakanin shekara 6 zuwa 7 yayi limanci ga mutane yana halatta sai maliki ya kace bai halatta ba dalilin su wannan hadisin da nayi bayani muru auladakum bis salati idza balagu 7 sinin wadribuhum alaiha idza balagu 10 sinin to saboda haka baya halatta yaron da bai zama to mukallaf ba yayi limanci ga mutane sannan bayan wannan kuma yana halatta mai nafila yayi limanci ga masu farilla a mazhabin malikiya mai nafila baya limanci ga masu farilla dan shekara 6 ko 7 sallar shi ba dole bane sallar shi nafila ne to yaya za a iya jagoranci balagaggu wanda sallar dole ne a kansu wannan shi ne fahimtar Malik da kuma da yawa daga cikin malamai an gano wannan ko to saboda haka a mazhabin Malik mai nafila baya limanci ga masu farilla to amma a mazhabin Imam Shafi'i shi yana ganin mai nafila zai iya yin limanci ga masu farilla an gani a ya dogara da hadisai daga cikin hadisai ga wannan hadisin dan shekara 6 ko 7 yayi limanci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku to kila kace to ai ba a gaban manzon Allah aka yi ba sai amma an yi a zamanin sa kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana kallo inda haramun ne da Allah ya saukar da nusus ya nuna haramcin wannan saboda ubangiji ya san komai in har manzon Allah bai gani ba to ai Allah yana gani tunda har ba a saukar da nassi wanda ya zo ya hana ba kuma gashi yaron ya ci gaba da limanci an gani har manzon Allah ya bar duniya ba a samu an hana shi ba wannan ya nuna halaccin yin hakan an gano wannan ko Imam Malik zai ce annabi yana cewa innama menene innama jubila al-imam li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi kawai an sanya liman ne dan ayi koyi da shi kada ku saba ma liman an sanya liman ne dan ayi koyi da shi kada ku saba ma liman yanzu idan liman nafila yake yi ko kuma farilla kuke yi an saba ko ba saba ba an saba shi karamin yaro nafila yake yi manya kuma farilla suke yi to ya za a yi masu mai nafila ya jagoranci masu farilla annabi ya ce kada ku saba Imam Shafi'i sai ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyya kuma lalle kowane mutum abin da ya niyya yake samu wanda yayi azhar wanda yayi niyyar azhar zai samu ladan azhar wanda yayi niyyar la'asar zai samu ladan la'asar za ku iya bin juna sallah kowa da niyyar shi mai azhar ya yi niyyar azhar mai la'asar ya yi niyyar la'asar liman ya yi niyyar la'asar kai mai bin shi ka yi niyyar azhar to ai manzon Allah ya ce wa inna ma li kulli imrin ma nawa lalle kowane mutum abin da ya yi niyya ne zai samu sannan a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf ya kasance yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha'i bayan an idar da sallar isha'i zai koma ƙauyensu yayi musu limancin isha'i din nan Mu'az bin Jabal zai koma shi Mu'az yayi musu limancin wannan isha'i din to yanzu wannan limancin da yayi na isha'i din a matsayin me yake a matsayin farilla ko nafila nafila kaga ya zama to mai nafila kenan yake limanci ga masu farilla kuma wannan abin ya faru zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yi masa inkari ba sai wannan ya nuna halaccin mai nafila yayi limanci ga masu farilla halaccin sallah sabanin niyya sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci sallar tsoro na yaki a cikin tafiya yayi ma wa'annan raka'a biyu yayi sallama suka yi sallama yayi ma wa'annan raka'a biyu yayi sallama suka yi sallama a lokacin da yayi ma wa'annan raka'a biyu yayi sallama me aka yi manzo Allah lokacin ya sauke farali yanzu limancin da yayi na biyu ba na filani to imamu shafi'i yayi kokarin kawo irin wannan hadisan daga ciki akwai wannan hadisin na ainihin abi kilaba an gano wannan ko yana dan shekara 6 ko dan shekara 7 to amma mutumin da ba umurce shi da sallah ba zai yi ya jagorantu wanda aka umurta da sallah kace tunda an samu hadisi kuma ya tabbata duk wani falsafa ya kare idza jaa naharul la badala naharu ma'akin tunda dai an samu nassi ya riga ya tabbata dan shekara 6 ko 7 yayi limanci to duk wani surutu duk wani tattaunawa ya kare dama muna neman nassi ne to ga nassi ya tabbata ba zai yi mu kore nassi ingantacce ba da kokolwa ko da sarrai to saboda haka mazhaban shafi'iyya wato karamin yaro wanda bai balaga ba yana iya limanci ga manyan mutane in ya zamanto ya fita ilimi dan abinda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam innama ila al-imam li yutamma bi ana sanya liman ne dan ayi koyi da shi an gane wannan ko kuma ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda zai yi limanci ga mutane shine wanda ya fi karatun littafin Allah wanda ya fi sanin Qur'ani wajen tilawa da fiqihunta shi zai yi limanci to wannan bawan Allah ko da dan shekara 6 ne ko 7 to iliminsa ilimin manyan mutane ne an gani yanzu in ya zamanto ainihin wato a karamin yaro yana da ilimin da masu shekara 40 ba su da shi to yanzu wane ne babba yaro Bahaushe na cewa wai yaro da gari abokin tafiyar manya to tunda dai shi yake da ilimi ya fi su ilimi to shine babba a nan wajen shi zai yi limanci an fahimci wannan ko Allahu a'lam to sannan kuma sai maganan yaron yace ya kasance ina da mayafi ko bargo kuntu idza sajadtu na kasance in nayi sujada takallasat anni sai wannan bargo ya dage a gare ni sai ya dage al'aura na ya bayyana fa qalat imra'atu min al-hayy sai wata mata daga cikin kabilan tace ala tugaddu anna ustaqari'ukum shin ba za ku lullube mana al'auran malaminku ba limaminku gashi limaminku yana limanci al'aura yana bayyana shin ba za ku yi kokarin rufe ma limaminku al'aura ba shine sai su mamu suka siyo wa liman dogon riga yace fa ma kwamitu bi shay'in farahi bi zalikal qamis ban taba yin farin ciki da wani abu ba kaman farin ciki na da wannan dogon rigan kun gane wannan hali to shine tattaunawa wanda muke so mu yi a nan wajen rufa al'aura menene matsayin rufa al'aura a cikin sallah rufa al'aura tare da iko mutum yana da ikon rufa al'aura sharadi ne ga ingancin sallah saboda Allah subhanahu wataala yana cewa khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku riki kwalliyanku a kowane masallaci wannan aya an saukar da shi ne dangane da rufa al'aura ai ma'ana ku rufa al'auran ku idan kuna so ku yi sallah dalilin saukar da wannan aya ya kasance larabawa in za su yi tawafi maza suna yin tawafi da rana tsirara sannan mata suna yin tawafi can cikin dare kuma cikin tsaraiki to lokacin da aka yi fatawu makka shine aka saukar da wannan aya aka nuna daga yau kada wanda ya ƙara zuwa masallaci al'auran shi a bude to larabawa sun kasance suna zuwa su yi tawafi tsirara sai mutum in yana tawafi za ga yana cewa al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama badali minhu fala uhillu yau dinnan dukkan al'aura na zai bayyana ko wani sashin al'aura na amma abin da ya bayyana gare ni ban halarta shi ban ce wani ya kalla ba in ya kalla shi ya kallawa kanshi kaji jahiliya kai ka buɗe al'aura ka ce baka ce kowa ya kalla ba to menene hikiman ka na buɗe al'aura din shine da aka sauka da wannan aya manzon Allah yasa aka yi kuwa daga yau ba za a ƙara bautan gunki a Ka'aba ba ko ba za a ƙara yin tawafi da tsareci ba annabi ya hana an gane to kenan wannan aya kuzu zinatakum inda kulli masjid an saukar da shi ne dan a nuna mana rufa al'aura tare da iko sharadi ne na ingancin sallah a wannan hadisin wannan bayani ya zo a cikin sahih muslim sannan akwai hadisin aisha radiyallahu anha cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar Allah baya karban sallan mai haila sai da lullubi wannan hadisin al-imam Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin al-irwa ya hassana shi la yaqbalu Allahu la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimar Allah baya karban sallan mai haila nan da aka ce ha'id ya zo da siga na fa'il siga na ismul fa'il wani zai dauka cewa Allah baya karban sallan mace mai haila dama mace mai haila tana sallah ai mace tana cikin al'ada ba ta yin sallah Allah baya karban sallan mai haila nan an ambaci mace mai haila mai ake nufi ana nufin balagaggiya Allah ta'ala baya karban sallan mace baliga sai da lullubi in dai mace ta riga ta girma ta balaga an gani Allah baya karban sallan ta sai da lullubi kenan in ta yi sallah al'auran ta abu dai Allah ba zai karbi sallan ta ba sannan an karbo daga Jabir a cikin kissan sallan shi a gefen manzo sallallahu alaihi wasallam ya lulluba da tufafi shi Jabir din ya yi sallah ya lulluba da tufafi sai manzo Allah yake ce masa fa in kana wasi'an faltahibbi in tufafin ya zan mai fadi ne shi ka lulluba da shi in yana da fadi ka lulluba wa in kana dayyidan fatazirbi in ko mayafinka mai kunci ne to ka daura shi a jikinka ka daura shi kamar yadda mata ke daura zani a ciki kaga idan mutum ya daura zani haka nan ba komai ke nan ko in dai tufafin bai fadi ne ka lulluba da shi ka rufe dukkan jikinka ka yi sallah in ko tufafin mai kunci ne wanda ba zai rufe ko ina ba to fatta zirbi ka yi gyauto da shi ka daura shi kamar zani wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito da Muslim kaga duk wannan yana nuna mana rufe al'aura sharadi ne a cikin ingancin sallah Ibn Abdul Barr ya yi kaito ijma'i akan bacin sallan wanda ya sallah tsarara alhali yana da iko akan lullube jikinsa hakanan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shi ma kazalika duk da cewa Ibn Taymiyyah ya ciranto daga cikin wasu malikawa cewa sallah baya baci dan mutum bai rufa al'aura ba akwai wasu daga cikin malikiya masu fahimtar shi rufa al'aura sunna ce rufa al'aura ba dole bane dan mutum yayi sallah al'auran shi abu dai wato sallah yayi amma ya munana ne kawai wannan shine abinda al-Imam Shawkani ya zaba to a ina ne yake wajaba ga mace ta rufe a jikinta idan mace ta yi sallah in za ta yi sallah a gaban wato mani santa wanda ba muharramanta ba in za ta yi sallah a gaban mutanen da ba muharramanta ba to dole ne ta rufe dukkan jikinta sai dai fuskanta da tafukan hannu wannan shine mazhaban jumhur ta rufe ko ina a jikinta banda fuska banda tafukan hannu an gane ku sannan idan wani abu ya bayyana daga abin da ya zan wajibi a rufe a gaban ainihin ajanib a gaban wanda ba muharramanta ba to ta yi zunubi amma sallanta bai baci ba domin babu wani dalilin da ya nuna sallanta ya baci in ta bayyana da wani abu daga cikin abin da ya zan wajibi a rufe shi to sannan yana halatta wato ta buɗe fuskanta da tafukanta a cikin sallah wannan shine mazhaban mafi yawan malamai cewa in tana sallah za ta iya bude fuskanta da tafukan hannunta amma dangane da gashi ba ita mace a cikin sallah no dangane da gashi a cikin sallah hakika hadisi ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi himar Allah baya karban sallan mace balagajiya sai ta yi lullubi Abu Dawud ya ruwaito da Tirmidhi da wasu su amma wani ɗaya daga cikin malamai ya illanta hadisin cewa hadisin bai inganta ba sai dai Tirmidhi ya yi ta'kibin hadisin ya ce wal amalu alayhi inda ahadil ilm ya ce aiki ya tabbata ga wannan hadisin a wajen ma'abuta ilimi cewa lallai mace idza adrakat in ta balaga fa sallat wa shay'un min sha'riha mafshuh sai ta yi sallah alhali wani abu na gashinta ya yayi la tajuzu salatuha sallar ta bai inganta ba wa huwa qaulu shafi'i wannan shine mazhaba na imamu shafi'i in ta yi sallah ta bar wani abu na gashinta an gane wai sallah bai inganta ba shine mazhaban shafi'i sai dai idan ka shafa shay'un yasir min sha'riha idan wani abu dan kadan na gashinta ya bayyana wa badariha da jikinta fa salatu ha sahiha sallah ya inganta in ba dukkan gashin bane ya bayyana wani abu na gashin ne ya bayyana amma in tayi sallah ta bar gashinta gaba ɗaya a bude mafi yawan malamai sun ce ba sallah to amma diddigen mace fa idan mace ta bar diddigenta a sallah to hakika hadisi ya zo hadisin Ummu Salma radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam atusalli almar'a fi dir'in wa khimar laysa alaiha izar shin mace za ta yi sallah a cikin dogon riga da lullubi babu ainihin kyautu ba ta daura zani ba za ta yi sallah an gane wannan ai sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idza kana dir'u sadigan yugaddi zuhura qadamaiha idan ya kasance wannan dogon riga cikakke ne yana lullube zahirin diga-diganta in dai wannan dogon riga cikakke ne yana lullube zahirin diga-diganta shikenan to amma in bai lullube diga-diganta ba kenan ba za ta yi sallah da shi ba sai dai hadisin da ifi ne bai inganta ba an gane Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisin da Baihaqi amma malaman hadisi sun da hadisin to tunda dai hadisin ya zama dhaifi bai inganta ba idan mace ta yi sallah sai ta bar diddigenta a waje ana ganin kafafuwanta yaya matsayin sallah an gane to akwai masu gani kaman an ciranto daga Tirmidhi cewa wa qarqila in kana zuharu qadamaiha makshufan cewa in ya kasance zahirin diddigenta a yaya yake ya zama zahirin diddigenta a bayyane fa salatu ha ja'iza sallar ta yayi ta yi sallah ana ganin kafafuwanta bata kyauta ba amma sallah ta yi wannan shine mazhaban Abu Hanifa amma imamu na Malik da imamu Ahmad sun tabi cewa ita mace dukkan ta al'aura ne an gane Imam Malik yace sai dai fuska da tafin hannu kenan in ta bar kafa ta bar al'aura in kuma ta bar al'aura sai sallah sallah ya baci wannan shine mazhaban Imam Malik khilafan li Ahmad li Abi Hanifa shi Abu Hanifa yace fuska tafin hannu diddigi in tayi sallah bata rufe su ba sallah yayi an gane wannan wannan shine mazhaban shi Abu Hanifa kan wannan matsala din Allahu a'lam to sannan kuma mutumin da yana sallah shi da karatunmu mutumin da yana sallah sai al'auran shi ya bude yaya sallan shi yana sallah al'auran shi ya bude ba da gangan ba da gangan ba ne ya bude al'auran to mafi yawan malamai sun tafi cewa duk mutumin da al'auran shi ya bude a cikin sallah ko da ba da gangan ba ne sallah ya baci in ya zamanto bai lullube shi nan take ba koda ba da gangan bane al'auran shi ya bayyana sallah ya baci amma da sharadin in bai rufe shi da wuri ba amma da al'auran shi ya bayyana sai ya sauri ya rufe shi da wuri sallah bai baci ba amma ɗan hanafiya suna ganin idan ainihin rubu'in gaba ya yayi an gane rubu'in gaba in gaba mutum kama ce ga al'auran shi sai ɗaya cikin hudu na al'auran shi ya bayyana ɗaya cikin hudu na gaban al'auran shi ya bayyana kuma ya bayyana gwargwadon bayar da rukuni ya bayyana gwargwadon bayar da rukuni misali gwargwadon minti nawa ne mutum zai yi ruku ya dago ko gwargwadon minti nawa ne mutum zai yi sujada ya baro ya dago to gwargwadon wannan bayar da rukunin sai al'aura ya bayyana mutum bai rufe shi ba ko da ba da gangan bane ya kai tsawon muƙaddara minti biyar ne ake yin ruku'u a dago to sai ya buɗe al'aura ko ba da gangan bane minti biyar su a wajen hanafiya sallah ya ɓaci amma ɗan hanabila suka ce sallah bai ɓaci ba da yayewan al'aura in dai zamanin bai da tsawo sallah bai ɓaci ba da yayewan al'aura in ya zamanto zamanin bai da tsawo misali mutum na cikin sallah sai iska ya ɗan ɗaga mai zani ko ya ɗaga mai tufafi sai al'auran shi ya bayyana an gane ko in ya zamanto hakanan kaɗan daga cikin al'aura ya bayyana ko da zamani ya yi tsawo kenan nan magana guda biyu ne yana sallah sai iska ya ɗaga mai al'aura gaba ɗaya al'auran shi amma zamani bai yi tsawo ba a sallah na nan sannan kuma wato al'auran shi ya bayyana amma ɗan kaɗan ko da zamani ya yi tsawo yana sallah sai aka ɗana ɗan ganin al'auran shi amma kaɗan ne al'auran da ya bayyana ba duka ba amma ko da zamani ya yi tsawo a nan wajen sallah yana nan to Imamu Ahmad da mai dogara ya dogara da hadisin Amr bin Salama ɗin nan cewa in dalaka abi wafidan ila rasulillah babana ya tafi yana mai bakuntan manzo sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi a cikin wasu jama'a daga cikin mutanensa fa allamahum as-salah sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su sallah fa qala sai annabi yace ya ummukum aqra'ukum wanda zai muku limanci shine wanda ya fi ku ilimi wa kuntu aqra'ukum sai na zama to ni ne na fi su ilimi lima kuntu ahfazu a saboda abinda na kasance ina haddacewa na Qur'ani fa qaddamuni sai suka gabatar da ni fa kuntu a ummuhum wa alayya burda sagira sai na kasance ina musulmanci alhali tare da ni akwai wani bargo dan karami safra wanda yake dan fadar dan yare yaro fa kuntu idza sajadtu in kashafa anni a na kasance in nayi sujada sai al'aura na yayi sai wata mata daga cikin mata ta ce kullullube al'auran limamin ku mana kullullube al'auran limamin sai suka siyo mun kamisan umaniyan suka siyo mun dogon riga wato sakar yamu sakar uman yace ban taba yin farin ciki da wani abu ba bayan musulunci kaman farin ciki na da wannan tufafi an gane ka duba wayannan bayan Allah kayan da za su sanya ma wahala yake musu to mutanen da kayan da za su sanya ma wahala yake musu to ina kuma abincin da za su ci kaga magabatan mu suna cikin kuncin rayuwa kwarai da gaske amma wannan kuncin rayuwa bai sanya sun yi sata ba kuncin rayuwa bai sanya sun ci hanci cin hanci da rashawa ba ina fatan gani mutumin da yake tufafin da yake limanci da shi guda ɗaya ne kawai in zai yi sallah in yi sujada sai al'auran shi ya bayyana kuma an san shi wannan shi ne kayan da zai sa kawai inda yanzu ne zai iya zama uzuri ga 'yan Najeriya a matsayin mutum ya ci hanci da rashawa shi abin da yasa nake cin hanci da rashawa ni fa liman ne amma ta halin da nake ciki yanzu dan na ci hanci da rashawa menene laifina yanzu ko na ci haram ba matsala bane saboda riga ɗaya kawai nake da shi ba ni ne fa jagoran mutane amma an ƙi siyan min kaza to kaga wannan bawan Allah da kaya ɗaya yake limanci kwana da kwanaki amma wannan bai zama to uzuri ba na cin hanci da rashawa ko cin haram ballantana halin da muke ciki a Najeriya babu wanda za a ce ya kai matakin da zai kwana uku bai ci abinci ba to a cikin magabatan mu akwai wanda yake kwana uku bai ci abinci ba akwai wanda in kayan yayi datti sai ya tsaya ya wanke shi in ya wanke ya bushe zai zauna a gida ba zai fita ba sai kayan ya bushe in kayan ya bushe sannan ya sa kayan ya fito to mu fa malami yanzu fa wani malami zai yi tafsiri ana budget na tafsirin shi wani kawo kayan da wani malami zai sa wallahi wani kayan miliyan 5 kayan miliyan 10 kawai kayan tafsiri kawai za a bada budget na miliyan 10 hula daban riga daban takalmi daban duka gaba daya asin da asin ina fatan gane wannan kuma ka duba masu ma zuwa karatun su ma kayan da wannan yasa yau daban na gobe daban na jibi daban na gata daban kuma karanci kowa zai ci abinci sau daya yaya karanci kullum kowa zai ci abinci sau daya kuma ya goshi ina fatan gane wannan to wannan bawan Allah da ya yi limanci ya ce bai taba farin ciki da wani abu ba bayan musulunci kamar yadda ya farin ciki da wannan bargobin an gane wannan to wannan shine Imamu Ahmad ya kafa hujja cewa idan mutum yana sallah sai al'auran shi ya bayyana amma ba duka ba ana ganin wani sashi koda ya dade sallah ta yi ba matsala an gane wannan ko kuma gashi labari ya tabbata ba a samu cewa manzon Allah ya yi inkarin wannan ba ba a samu ɗaya daga cikin sahabbai sun ce ba shi da sallah ba shine dai liman kuma aka ce bin sallah an gane wannan shine abin da ya inganta shine ra'ayi ingantacce cewa dan al'auran liman ya bayyana kadan ba dukkan al'auran ya bayyana ba ko da lokaci ya tsawaita sallah ta yi amma kuma idan al'auran duka ya bayyana lokaci kadan sai ya sauri ya rufe sallah ta yi amma in bai rufe da wuri ba lokaci ya dade sallah ya baci an gane wannan ko to mutumin da ya gajiya daga rufe al'aura fa bai da kudin da zai rufe al'aura talauci ya kai matakin da baya iya rufewa to mutumin da ba shi da abin da zai rufe al'aura ya yi sallah tsirara sallah ba ta baci ba wannan ittifaqin malamai amma sai dai inda aka yi sabani zai yi sallah cikin jama'a ya ringa shigowa masallaci ana kallon shi a'a shi ma wancan bawan Allah da ya iya sallah tsirara saboda karamin yaro ne ko inda babba ne ba zai iya shigowa cikin jama'a haka ba to idan mutum yana da tsaraici dole ne sai ya zo sallar jami'i amma in dukkan zare fa suke cikin tsaraici sai su yi jami'i to in za a yi jami'i waye zai shiga gaba liman ya shiga gaba ko za su yi layi ne gaba daya wasu daga cikin malikiya suka ce liman zai shiga gaba amma kowa zai rufe ido kuma a kashe wuta ina fatan gane ka san wani kuwa ko da an ce a rufe ido wallahi wani sai ya bude ya kalli al'auran liman waqiya billah an gane an yi ittifaki cewa jumhur sun ce idan mutum bai samu abin da zai rufe al'auran shi ba sai dai tufafi na najasa ko tufafin alharini kun san haramun ne a yi sallah da tufafi na najasa ko tufafi na alharini idan bai samu abin da zai rufe al'auransa ba sai najasa ko alharini wanne zai zaba alharini ga namiji aka ce in bai samu ba ga najasa ga alharini ya samu alharini ya yi sallah da alharini an gane to in ko ya zamanto babu alharini sai ya yi sallah da najasa in ko babu ɗaya daga cikin wa'annan gaba ɗaya ya yi sallah tsirara kawai amma in dai akwai tufafi na alharini ko akwai tufafi na najasa to ya yi sallah da shi haka nan kare ya yi sallah tsirara saboda Allah ta'ala ya ce fattakullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha amma wasu daga cikin hanafiya da hanabila sun ce an ba mutum zaɓi tsakanin mutum ya yi sallah a tsaye ko ya yi sallah ainihin a zaune in al'auran shi abu ɗaya ne an gane to kun ji yadda al'amarin yake so daga malaman fiqhu daga ana maganar fuqaha wato in kaga suna istinbadi ba wai da ka suke yi ba sai dai wani lokaci wani istinbadin ne sai ga yana da rauni ko yana da karfi amma malaman fiqhu suna kokari ne su fitar da istinbadi daga abin da suka karanta daga cikin Qur'ani ko Sunna idan an ce babu hadisi to ba fiqhu to kuma yanzu duk maganar da ake faɗa ce saboda hadisi kaza to wannan hadisin aka dogara aka ba hujja da kaza to in babu hadisin to malaman fiqhu za su dakata ba za su yi aiki ba an gano wannan ko kayan aiki malaman fiqhu alkitabu wa sunna yau Qur'ani da hadisi hatta kiyasi ana amfani da Qur'ani da hadisi ne ana kiyasi ina ba san gano wannan bai yiwuwa malamin fiqhu ya yi istinbadi ba nassi in ya istinbadi ba nassi to ya bautar da kai ya mai da kai bawa shi Allah kuma amma in dai har yana so ne ku zan bayin Allah to zai fitar da hukunci ne daga abin da ya karanta daga littafin Allah da sunna an gane Allahu a'lam wa alaikum assalam kasan shugabancin al'umma shi na sallah yana da sauri shi na sallah ka zo ka jagoranci sallah ne a yi ruku a yi sujada a sama shi ko na jagoranci al'umma ba abu ne wanda yake buƙatar mu'amala mai yin tsawo an yi laifi ka zaya za a yi magani ƙwaƙwalwarsu bai gama nuna ba shugabanci na buƙatar nuna na ƙwaƙwalwa in ba haka ba sai ƙasar ma ta wuce ba duka mutumin da yake ilimi bane ma dan yana da ilimin Qur'ani da hadisi zai zama tuka ba wani malami ne na Qur'ani da hadisi amma kokolon bai nuna ba sai ai ta bai wayo na ba san gani bayan ilimin addini kuma ya zama kokolwanka kana tunani mai zurfi ba kowa bane yake iya limanci yake iya shugabancin mutane an gani yanzu wani ma in zai shugabanci mutane biyu zai sha wahala zai ce wallahi zai yi ya sai zama za Allah ya ce wa Abu Zar ni ina son ka kuma shugabanci amana ne kar ka kuskura ka jagoranci dukiyar marayu kuma kada ka yi shugabanci tsakanin mutane da su kuma tun a duniya dan aljanna ne da su dan aljanna ne amma an hana shugabanci cewa malamai su za su yi shugabanci ba nan dai ba ne wani malami ne amma wajen shugabanci gaskiya yana da rauni wani ba malami ba ne ɗalibi ne ko gama gari amma yana da ƙarfin ƙwaƙwalwa na yin shugabanci ba ɗaya ba ne na fasan gani na'am
bismillahir rahmanir rahim
bismillahir rahmanir rahim
haddathani abdullah ibn maslama ammalikin an ibn shahabin an urwa ibn zubayr
na'am
an aisha radiyallahu anha
an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda
anin nabi sallallahu alaihi wa sallam
daga annabi sallallahu alaihi wa sallam
wa qala al-layth hadathani yunus an ibn shahab akhbarani urwa ibn zubayr
na'am
an aisha qalat
an karbo daga aisha radiyallahu anha tace
kana utba ibn abi waqas ahida ila akhihi sa'd
ya kasance utba bin abi waqas yayi wasiya zuwa ga dan uwan shi sa'd bin abi waqas utba bin abi waqas yayi wasiya zuwa ga dan uwan shi sa'd bin abi waqas
an yaqbid bin walidati zam'a
cewa ya karbo dan baiwan nan na zam'a an gane baiwan zam'a bin aswad an gane wannan hanyar cewa ya karbo ainihin dan baiwan nan ya karbo dan baiwan nan na zam'a an gane wannan ko dan baiwa nawa na zam'a to menene abin da ya faru har ma yake mai karbo ya ce yaje ya karbo kafin ya rasu shi Utba sai ya gaya wa dan uwan shi Sa'ad bin Abi Waqas cewa in na rasu ka je wajen ainihin zam'a ka karbo dan baiwansa dana ne ba dan shi bane zai yi dan baiwansa dana ne ba dan shi bane to ya aka yi haka to su mutanen jahiliya kafin zuwan musulunci suna da wata ɗabi'a shine baiwa mutum na iya tilasta ma baiwansa ta je ta yi zina ta samo mishi kuɗi zai iya tilasta mata da yake yi zina ta samu kudi ko kuma ya sa mata haraji mai yawa wanda ya san ba za ta iya yin wani kwadago ta samu wani kudi ba sai dai za ta bada kanta to haka mutanen jahiliya suke yi to sai kaga baiwa ta je ta yi zina da wani idan ta yi zina da wani sai ta samu juna biyu to nan gaba shi yana nan yana bibiyan kayansa shi wanda ya zina da ita yana nan yana bibiya nan gaba idan dan ya fara tasowa sai shi yazo ya ce ya zo ya karbi ɗansa saboda ai ya taba alaka da wannan baiwa lokaci kaza an gane to wannan yana daga cikin abin da yake faruwa daga cikin tabi'un mutanen jahiliya shine Allah subhanahu wataala ya hana a cikin alqur'ani inda Allah yake cewa wala tukrihu fatayatukum ala al-fika in aradna tahassunan litabtagu arada al-hayati dunya kada ku tilasta wa bayinku mata yin karuwanci in aradna tahassunan in suna so su tsara kansu litabtagu arada al-hayati dunya kawai don ku nemi wani kaddara na rayuwar duniya kawai kuna so ku samu duniya sai ku je ku tura bayinku mata su yi zina don samu kuɗi kawai ku yi haka wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim duk wanda ya tilasta musu suka yi zina suka samu kuɗi daga baya sai ya gane cewa abin da ya yi ba daidai bane to lalle Allah mai gafara ne mai rahama bayan tilasta musu da ya yi dinnan kun gane to wannan shine abin da Allah ya faɗa gyaran da Allah ya yi in kana da baiwa kada ka sa mata haraji mai yawa wanda zai tilasta mata sai ta yi zina kafin ta samu kuɗi ko kuma kada ka zo ka tura ta taje ta yi zinan dan ta samu kuɗi dan ka samu an gane wannan ko to shi wannan Utba ka buge rasu ya yi zina da wata baiwan Zam'a da ya yi zina da ita kuma yana ta bibiyan wannan baiwa ta samu juna biyu ta hanyar wannan saduwar da ya yi da ita to kafin ya rasu sai ce to Sa'ad bin Abi Waqqas ya je idan an haifi yaro kaza to wannan dan danshi ne a karo mai kayan shi ya gaya wa Sa'ad lokacin kafin musulunci a abin nan to saboda haka shine aka fara magana a nan cewa anna Aisha qalat kana Utba bin Abi Waqqas ahida ila akhihi Sa'ad cewa Utba bin Abi Waqqas ya yi wasiya zuwa ga dan uwan shi Sa'ad bin Abi Waqqas an yi kabida ibn Walid ta Zam'a cewa ya je ya karbo da na baiwar Zam'a dan baiwar Zam'a nashi ne inji Utba wa qala Utba na'am
wa qala Utba innahu ibni
sai Utba yace lalle dana ne ka je karbo min dana yace yayi zina ne da wannan baiwa ta samu wannan juna biyu a ji a karbo mai kayan shi shi baya jin wani nauyi saboda jahiliya ne
falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama makkah fil fath
a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo makka lokacin fatahu makka
akhadha sa'ad ibn abi waqas ibn walid zam'a
sai sa'ad ibn abi waqas sai ya zo ya karbi da na baiwar zam'a sai ya zo ya karbi da ita wannan dan mu ne inji sa'ad ibn abi waqas
فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
سيسأل بنا بي وقات سيقص كان تدى وانا يارو زوا وجمع ذا الله يما النبو بياني وانا تأمني يا رسول الله قا تحنين دا أكي أكي سامدان شما كو أجتيش شما سأل بايا سنانين شوا دون قوان شياي أبن دبا ديدي با شياي روكا نومال لي نعم
وأقبل ما هو عبد بن زمعة
سيشي عبد بن زمعة sai ya fuskanto tare da shi kuma Abdu bin Zam'a yana ganin to ai wannan dan uwana ne ya ƙanina ne ya za a yi a zo a ce ƙanina wanda babana ke baiwar babana ne ƙanina ne to ya za a yi a zo a ce kuma wai wani kuma daga nesa can yanzu ya ce wannan dan shi a wannan nashi ne
fa qala sa'ad ibn abi waqqas hadha ibn akhi
sai sa'ad ibn abi waqqas ya ce fa wannan da ne na dan uwana
ahida ilayya annahu ibnu
ya mu wasiya kafin ya bar duniya cewa dan shi ne an gane yanzu a cikin musulunci mutum ya faɗi wannan yaya ya kawo kanshi to dama kai mazinaci ne to alhamdulillah dama kai mazinaci ne to dama kai zina da ita ka san hukuncin zina ko tunda ka taɓa yin aure za a jefe ka har sai ka mutu amma ko ka san har yanzu a Najeriya akwai wanda ban san da wannan doka ba wata baiwa Allah yar wata kabila ta kai kara abin nan ainihin wani bawan Allah ya kai karar ta kotu cewa wannan cikin nasa ba namijin bane nashi ne tana cikin aure ba tana cikin aure tana zuwa kuma gidan wani shine shi asalin wanda ake zuwa gidan shi din yana ganin hasara ne in ya bar mu wancan an gane wannan ko hasara ne in ya bar mu wancan saboda aiki tabbas da matar ta tabbatar da cikin shi ne ba cikin wancan bane shi ma ya tsoro haka lalle ya kai ara ne a bashi kayan shi ka duba jahilci an gane shi baya ganin ma laifin da yana jima'i da matar wani a yanzu haƙƙin shi yake nema tunda dai yayi alaka da matar wannan mutumin an gane wannan ko na'am
ahida ilayya annahu ibn
ya mun wasiya cewa dan shi ne
qala abd ibn zam'a ya rasulullah
shi mu abd ibn zam'a sai ce ya rasulullah
hada akhi
ai wannan dan uwana ne kani na ne
ah zabi
mahaifina ai wannan baiwar mahaifina ta haife shi baiwar mahaifina ta haife shi kaga ya zambe me ne matsayin shi kani
eh hada ibn zam'a
wannan dan zam'a ne babana
wulida ala firashi
an haife shi a shimfidan mahaifina kowa ya san wannan sadaka ce ta mahaifina kun gane wannan hai
fanazar
ya za a yi an kawo ma wannan kara ya za ka yi hukunci kuma wannan abubuwa gaba ɗaya sun faru ne kafin zuwan musulunci yanzu ana so musulunci ya yi hukunci ne idan irin wannan abin ya faru menene matsayi na musulunci akan haka shine ake so yanzu a duba to shikenan sai aka yi
فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابن وليدة زمعة
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya duba zuwa ga dan baiwar zam'a dan baiwar ya kalle shi da kyau
fa idha ashbahu an-nas bi utba ibn abi waqas
sai gashi yafi tsananin kama da utba ibn abi waqas kenan a wajen kamanceceniya in za a duba kamanceceniya da ne na utba yayi kama da Sa'ad bin Abi Waqqas yaron sosai kana gani zaka ce wannan yaro dan Sa'ad bin Abi Waqqas ne saka to kaga dama yayan ya ce dan shi ne kafin ya rufi yayi wasiya to sai manzo Allah ya ga da gaske dan yayi kama da Utba
fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam
amma ko mutumin da yake alaka da ita fa wanda aka san na halal wanda shari'a ta san ga halal shike alaka da ita shirewa
jama'a
zam'a shi zam'a shi ne aka sani mai alaka da ita na halal shi kuma wancan ga hanyar da ya bi yake alaka da ita sai manzo Allah yake
huwa laka huwa akhuka ya abd ibn zam'a
naka ne dan uwan ka ne ya kai abd ibn zam'a
min ajli annahu wulida ala firashi
saboda an haife shi a shimfidan mahaifinka a shimfiɗan mahaifinka aka haife shi kuma kowa ya san wannan baiwa sadakan mahaifinka shi kowa ya san mahaifinka shi ke alaka da ita alaka na halal ba a san wani mutum wanda ya kira Abd ibn Zam'a abin da kai Utba ibn Abi Waqqas ba a san shi suna da wani alaka ba wannan alakan da aka yi alaka ne wanda shari'a ba ta san da shi ba
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجبي منه يا سودا
sai manzo Allah yace yace sauda ki lulluba daga gare shi yayi kama da Utba bai kama da gidanku ba gaskiya wajen kamanceceniya bai kama da gidanku ba yayi kama da wayancan wanda aka hana amma shari'a ta baku an gane shari'a ta baku amma da za a duba kamanceceniya ba shari'a ba wayancan ra'aba an gane wannan ko idan ya zama to da yayi kama da wani amma kuma an san wani ne matar wani shi ita mata ce ga wani kuma kowa ya san sun dade da wani suna ta haihuwa sai wanda wani yazo yace kuma wannan dan da wani yake haihuwa a cikin ƴaƴan nan wani nashi ne sai ana jayayya to in za a yi hukunci za a duba ba wai za a duba kamanceceniya bane shari'a za ta duba wane ne ya aure ta shine firash a nan wajen wanda ya aure ta shine shari'a ta san nashi ne an gani zai iya yiwa wani kaddara ne yasa yayi kama da wani ila wani kaddara ne kawai yayi kama da shi ne haka Allah ya kaddara amma ba wai yo ba wai hakikanin an yi alaka bane ko abin da ya kama da wani wani wanda shi yake alaka da ita na aure to dan nashi ne shi wancan wanda yake shi tashi ce in dai a musulunci ne ya ma kawo kanshi ne ya kawo kanshi dan ya ga yau duniya yayi zina shi kuma wannan nashi halal ne aure yayi to shi za a jinginawa dan shi wancan kuma za a haramta mai wannan abu to abin da yasa aka yi hukunci anan saboda a jahiliya abin ya faru ba za a ce za a kama wani hukunta ba duka gaba ɗaya cikin jahiliya suke abubuwan da suka aikata dama a jahiliya ba a ganin shi a matsayin wani matsala yanzu ne musulunci ke so ya gyara to yanzu idan mutum ya yi zina ya ma isa ya fito yake ya yi zina da wacce a bashi ɗan shi ɗan ya faɗa ya kawo kanshi sai dai ya haƙura ko da ya ga ɗan ya yi kama da shi za a yi ta wallahi wane wallahi da ganin shi kamar ɗanka sai dai ɗin bai zai yi magana ba amma a jahiliya mutum zai yi magana kuma yanzu a jahilce akwai wasu wanda za ka a yanzu ba cikin tsohon ba karatu za su yi kai kara kotu suna neman wannan ɗan sai su ce ma a zo a yi DNA da ake su a mai DNA da ake a zo a yi to kaga in sun zo da wannan magana kawai sun kama kan zuwan da ya zo ok dama ka yi zina ne kake so a yi DNA to bari in aka aika da kai lahira daga baya a zo a san ko ɗan waye dan za a aika da shi lahira sai an jefe tunda shi da kanshi ya ce zina yayi da matar wani an fahimta na'am
lima ra'a min shabahi Utba ibn Abi Waqqas
saboda abinda annabi ya gani na kamanceceniya da Utba yaron yayi kama da Utba dan yayi kama da Utba din sosai
qala ibn Shihab qalat Aisha qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
ibn Shihab yace sai Aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
alwaladu bil firash
shi yaro na shimfida ne wato firash namiji ne wanda miji na halal wanda yayi aure shi ne ake kiran shi firash ita ma mace mataka ta aure naka ne to shi miji na shimfida ne dan ya take ta ne a shimfida na halal an fahimta ai
walil ahir al hajar
shi kuma mazinaci wato za a haramta mai abin da yake bukata alhajar anan za a kange shi daga cin maburin shi mai burin shi a bashi dan to za a hana shi an gane ba wai walil ahir alhajar mazinaci za a jefe shi da dutse ba to in bai taba aure ba da me za a jefe shi in bai taba aure ba da sai ce to walil ahir alhajar was saut aw saut an gane mazinaci za a kange shi daga cimma burin shi ba wai za a jefe shi ba in za a jefe shi in bai taba da wanda ya taba aure da wanda bai taba ba duk jefewa za a yi a'a
wa qala ibn shihab wa kana abu hurairah yasihu bidhalik
ya kasance abu hurairah yana daga murya akan wannan yana daga murya yana yin wannan bayani din an gane to anan wajen abinda za a ciro daga cikin hadisin shi yaro na shimfiɗa ne shi ne miji na halal da sharaɗin in zai iya yiwuwa a jingina wannan ɗa zuwa gare shi in zai iya yiwuwa a jingina wannan ɗa zuwa gare shi to shi kenan amma in ya zama to ba zai yiwu ba wane dama an san bai haihuwa an riga an tabbatar da wane samsan baya haihuwa sai kuma ga shi irin wannan abin ya faru an gani an zo ana jayayya akan yaro wannan ya ce nashi ne wancan ya ce nashi ne an tabbatarwa da baya haihuwa to zai yi a jingina dan zuwa gare shi ba zai yi ba an gane wannan ko yau to idan ya zamanto mutum ya auri mace sun dade tare da ita suna ta haihuwa sai wani mutum kuma saboda jahilcin shi sai zo ya nuna cewa wannan dan daga cikin ƴaƴan da wannan mutumin ya haifa sai daga ciki nashi ne yanzu ana ta jayayya an gane wannan to yanzu waye za a ba tunda an san wane na haihuwa kuma shi yana takan iyalansa suna haihuwa to yanzu ga wani yazo ya ce dan nan na biyar ko na kaza dan shi ne waye za a ba wanda yafi kama da shi wa za a ba alwaladu lil firash shi mijin asalin mijin da ya aure ta shi za a ba an gane wannan ko shi za a ba tunda dai mijin yana haihuwa kuma ita ma mace tana zamantowa firash da zarar an kulla aure a mazhaban wasu mutane mace tana zamantowa firash in an kulla aure ita ma baiwa tana zama firash in an kulla aure sai dai in ya take ta in bai take ta ba baiwa a wajen da yawa daga cikin malamai sun ce ba firash bane an gane wannan ko to amma Ibn Taymiyyah yana da fahimtar wai dan mutum ya auri mace bai take ta ba sai kuma gashi an zo an samu da sai wani yazo ya ce dan shi ne shi kuma wannan mijin da ya aura bai take ta ba sai ana jayayya waye za a ba wanda aka aura kaga shi wannan ya aura amma kuma bai take ta ba sai ga tara da sai ana rikici shin za a ba wannan wanda bai take ta din ba ko da ya aure ta to shine abinda Imam Ahmad yace la takunu zauja firashan illa ma al-aqd mace ba ta zamantowa shimfida sai tare da kullin aure wa dukhul al-muhaqqaq da saduwa na hakika an kulla aure kuma ya take ta taku na hakika ba wai yuwan a ga yuwan ya take ta ba nan abin da ake nufi da yuwan ya take ta duk a ce duk bangarori biyu sun rasu da wancan da wannan sun rasu sai suna jayayya akan dan waye kowa dangin shi na ja sai aka ce to ai wannan shi ya aure ta kuma ana ganin sun yi wajen wata hudu zuwa biyar ana ganin zai iya yuwa ya take ta cikin wannan hali to dan shi ne to ba za a yi aiki da ana ganin ba sai an tabbatar da cewa fa akwai alaka na aure tsakanin su in an tabbatar akwai alaka na aure to sai wani yazo yayi da'awan cewa shi ma ya taki wannan matar auren an samu wannan dan to ba za a ba dan zina ba za a ba mazinacin ba za a ba asalin wanda ya aure ta aure na halal tunda shi yana haihuwa sannan kuma gashi ya take ta shi za a lura da shi an gane wannan ko to wannan shine mazhaba ingantacce sai Ibn Qayyim na cewa wa illa fa kaifa tasiru firashan wa lam yadkhul biha az-zawj ya za a yi ta zamanto shimfida alhali miji bai take ta ba wa lam yabni biha kuma bai yi alaka da ita ba ai ba zai yi ba ina ba san gane wannan to yanzu irin abubuwan da ake yanzu akwai abubuwan da ake amfani da shi a gano cewa wannan dan wane ne ko ba dan wane ba ana yin wannan DNA na zamani a gani idan ana jayayya za a iya amfani da shi saboda arna wallahi arna wasu sai ga wani kawai wani ya musu asai saboda matayensu na zina sosai billahi lazai ga wani da yara goma ba dan shi ko baya daya wani zai tade da yaran shi ya biya kuɗin makaranta ya dauki nauyin su daga baya shi wai na so ya samu nutsuwa a zo ayi wannan gwajin da ake na injin wallahi daga hanyar sai a ce gaba ɗaya ba ƴaƴan shi bane ƴaƴa ne ma suna da iyaye daban-daban wani za ka kawai a cikin yara goma bai wuce yana da yara biyu ba duk sauran kawai ƴaƴan zane ne matayensu na zinace-zinace sosai saboda suna buɗe kofar zinace-zinacen maza suna buɗe kofa na kuɗin ka buɗe bakin kuna magana an gari suna bude kofa nan zinace sosai to yin amfani da wannan a wannan zamanin ana amfani da shi kuma an ce mafi yawa sun ce in an yi amfani da shi yana bada abin da yake daidai ya hukuncin yin amfani da shi wajen gano wannan dan kare ko ba dan kare bane wasu daga cikin malaman fiqh suka ce za a iya amfani da shi saboda yana amfani da wato galabatin zuwan ne kuskuren shi dan kadan ne za a iya amfani da shi akwai masu cewa kawai tunda da ya shikari a tariga ta ce alwaladu litirash kada a yi bincike mai tsawo yaron nan a nema ma yaron nan mafaka in ana yawan bincike za a gane cewa yara da yawa yan zina ne za a gane to zaran yaro ya zama dan zina a cikin al'umma ana yin wannan abu a gane dan zina ne shi kenan fa darajar ya zube ita ma wannan mata an gane cewa macen banza ce da sauransu kun gane to saboda tsare mutuncin wannan yaro a kare mai haƙƙinsa suna ganin kawai kada a yi amfani da wannan abun a ci gaba da amfani da wannan ka'ida alwaladu lil firash mutumin da ya auri mace asali ko da matar ta bi ta wata hanya ta yi wani abu to za a ɗauka ɗan na asalin mijinta ne mai alaƙa da ita wannan zinan da ta yi Allah zai kama ta akan zinanta saboda yaron nan ya samu mafaka na shari'a Allahu a'lam na'am No, yeah. Yeah, I think I'll go to the hospital. 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 Yace an haifa mun wani bakin yaro yaro fadi wurin ko ba larabi sai manzo Allah yake kana da rakumi yace ina da rakumi menene kana rakumi sai ce bari da baki a take rakumin jari sai to a cikin wannan jajayen rakumin a cikin wannan shi jar rakumin daga cikin yaran da ya haifa akwai bari da baki sai ce akwai dan shi ya aka yaka ya kai rakumi jahi ke samu yara fara ne da bazaki sai shi ba kawai sai zai iya yi wakila jijiyar kaka da kakanni ne ya fuke su to sai manzo Allah ya ce ma danka zai yi wa jijiyar kaka da kakanni kila shi kakannin yara su baki shi ke rayar mu shi a balar bai shiru da sauran na'am na'am da shi da a ina Ibrahim banda shi mutum da ya kaga ai su sun tabbatar da gayen da abin yake nan sun tabbatar da mijin baya zama kuma kaga galiba ai kaga zai ga wani lokaci mutum ya riga yayi tafiya bayan ta samu tsarki ma idan mace ta yi tsarki sai mutum ya yi tafiya daga baya ya dawo ya ganta da juna biyu ba nashi bane kafin ya yi tafiya ta yi tsarki to kuma da ya dawo sai ga tana da juna biyu to ya aka yi shi bai yi alaka da ita ba ta riga ta yi tsarki ta samu juna biyu dole da wani ne aka yi ba shi ba to galibin irin wannan tunda matar ta riga ta tabbatar wani ƴaƴa ba nashi bane shi kuma nan ba yana jayayya cewa ƴaƴan shi bane bai yi jayayya ƴaƴan shi bane ko ƴaƴan wani yanzu su mutanen da suka yi zinin ne suka tabbatar mai cewa gaskiya wannan ƴaƴan ba nashi bane kafin ce na hali idan don samu mafaka ta kama baki gaskiya ne to aitin da abu ya riga ya faɗi mun wannan faɗin maganar ma ba ta lokaci ne kuma nan faɗa za a sa mutumin cikin damuwa a sa yaran cikin damuwa kuma yaran ba yana rayu da su shi dai direba ba ƴaƴan shi bane na halal shi ma wannan ba to kaga suna sagali to gara kawai ayi shiru kawai al'amari Allah ya san yadda zai hukunci su dai yaran a ba su kariya a to ai to ai dukkan da dai har ga yin shiru ba shikenan ba Allah dai ya tsare kawai Allah ya tsare tunda har ga yin shiru ai kuskure mai girma ka dauki direba ka ba matarka ai duk mutumin da ya dauki direba ya ba matar shi dama ba mai kishi bane wawa ne duk wanda ya dauki direba ya ba matar shi kila direban ma kikkiawa ne fiye da ma mai kudin ya dauka yana tuka matan su yi tafiya su yi kaza su yi kaza ai wawa ne mutum yana kai ka dauki matarka ka miƙa wa wani namiji baka nan kai tafiya kila kai watanni shi zai dinga yawo da ita duk inda ya gana ma kuma ka halatta mai duk inda aka gan su kawai dama direban ta ne kuma ma ina ganin kila kawai bai damu da matan bane kuma kila dama ya san za a yi wannan lalata kawai kada dai matar ta dinga damun shi cewa baya zama shi za kawai sai saki abin kawai sai abin da za su yi ba abin da ya shafe shi kuskure ne mai girma ka ba gara matarka ka koya mata tuki ta iya ya fi sauki da ɗaukar direba ko kuma ƴaƴanta su dinga tuka ta ai tana da yara a karanta da yaranta amma a ɗauko wani daga waje namiji ya zo yana tuka mace wai yana yawo da ita gaskiya bai dace ba ya saba ma shari'a malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan daga cikin hanyoyin da malamai suka ce zanace-zanace suka shiga Saudiya akwai maganar direbobi sai ga direba yana zina da ƴa yana zina da uwa duka wa'iyazubillah to duk irin wannan kofa ya kamata a toshe shi kai da kanka zaka biya shi albashi kuma ka miƙa mai matarka lalacewa ya kai ta kana biyan shi albashi yayin zina da matarka yayin zina da ƴaƴanka subhanallah Allah shi taimake mu Allah shi tsare shi lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk